We're not talking about 2 days. We're not talking about 200 days. We're not talking about 300 days. We're not talking about 1,000 days. But we're talking about 2,000 days. 2,000 days in the life of a young child who was taken from school is a lot.
Yadda Madam Maureen Kabrick, daya cikin jigajigan kungiyar Bring Back Our Girls ko kuma BBOG, masu fafutukan kwato sauran ƴan matan cibok 112 da suka rage a hannun ƴan Boko Haram ta rika jawabi kenan a wurin taron tunawa da ƴan matan a yayin da suka cika shekaru 5 da rabi a hannun ƴan ta'addan. Maureen Kabrick ta ce ba maganan kwana biyu muke yi ba, ko kwanaki 200 ba, ko kwanaki 300 ba, ko ma dai kwanaki 1000 ba, a yau kwanaki 2000 muke magana a rayuwar ɗaliba ƴar makaranta wacce aka ɗauke ta daga makaranta inda take neman ilimi. Wannan babban abu ne. Dr. Iman Usman Shehu, jigo ne a ƙungiyar Bring Back Our Girls, ya bayyana mini irin nasara ko akasin haka da fafutukar ta haifar a cikin kwanakin nan 2000.
Gaskiya kam an sami nasarori, ba nasara kaɗai ba. Da farko da muka soma wannan fafutuka har wajen shekara guda, an gamu kaman tsirarru masu son ta da na zaune tsaye don shekara guda ɗin nan ba rurin ko yarinya guda. Don haka sai aka ɗauka cewa kila ana amfani da mu ne don mu kifa gwamnatin da ke ci a wannan lokacin. To Allah da ikonsa, bayan na ji shekara ɗaya da rabi, sai aka so mu samo ƴan matan ɗaya da ɗaya har aka zo yau saura daga cikin 228 yau saura 112. So don haka mun sami nasara. Kuma wannan fafatukan da aka yi ya nuna cewa idan 'yan Najeriya suna da kwazo akan abin da suke nema, musamman ga gwamnati, suna iya yi ko gwamnati bata rufa musu baya ba.
A cikin shekaru 5 ɗin nan da rabi, ai an san cewa rai na iya yin halin
sosai.
Kuna ganin anya 'yan matan nan suna da rai ko da za ku yi fafutukan a dawo da su ɗin nan?
Dole mu ci gaba da wannan fafutuka don gwamnati ke da haƙƙin kare 'yancin kowane ɗa ko 'yar ƙasa. Don haka wannan fafatukan da muke shi ne nuna ma gwamnati cewa kowane ɗan ƙasa, ko yana raye ko bai raye, gwamnati na da haƙƙi ta binciko, ta ba da sakamako akan halin da ɗan ƙasar nan yake, musamman waɗanda suke hannun Boko Haram.
A cikin 'yan asalin Chibok, Mr. Yakubu Kabu, kuma mahaifi ga ɗaya cikin 'yan matan wacce ake kira Dorcas Yakubu, da har yanzu take hannun wa'anda suka yi garkuwa da ita, ya ce duk da daɗewa da 'yan matan suka yi, yana dai da ƙarfin gwiwa za ta dawo wata rana.
Ramu a ɓace game da wani abu, kuma kowane lokaci in mun tuna da 'yan matan wannan, yana ba mu wahala sosai domin mu yi tunaninsu. Yanzu kamar matana, kowane lokaci every week zan kai ta asibiti.
Saboda me?
Saboda ta samu high blood pressure, har abu ya yi affecting zuciyanta, ciwon zuciya. To kullum ina dinga kai ta asibiti, a ce a dube ta, a ce a kokuri kaza, haka ne abubuwa kullum muke ci. To abun yana damu na, ban san me zan yi. Wayansu ma sabban irin wayannan tunanin, har wayansu sun mutu, wayansu kuma sun rasa iyayensu har yanzu a cikin wannan matsalar da kuke ciki. Kuma ba abun da gwamnati yake faɗa mana, kuma ba san faɗa mana cewa a mu fa har yanzu gashi fa muna cikin kokori, ba mu ji shiru, ba abun da ake, kuma ba mu san me yake tafiya. So gaskiya abun yana ba mu ciwon kai, ba mu san me zamu yi ba, kuma ba wanda zamu yi mutuntu ba. Abun muna zama shiru ne kawai, a ce a dukunce. Komai daga hannun Allah ne, kuma na ba da gaskiya watar na za ta dawo tunda tana da rai.
Mr. Yakubu Kabu, mahaifi ga Dorcas Yakubu kenan, wacce ta cika shekaru 5 da rabi a yau ɗin nan a hannun waɗanda ke garkuwa da su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.